Sulal Katagu a nan garin Azare, inda muke gabatar da karatu a cikin wannan littafin da ke gaba gare mu, littafin da mawallafin littafin ya sanya masa suna da A'lamu Sunna Al-Mansura li aqidatin jama'atu Ta'ifatul Mansura. In ba a manta ba, mawallafin littafin shine Hafiz bin Ahmad bin Ali Al-Hakimi. Yau za mu tashi in Allah ya yarda akan gaba ko tambaya ta 12 daga cikin tambayoyi da yake wato a cikin wato wannan littafi, cewa tambayar da yayi in ba a manta ba a baya, mu yayi tambaya ma huwa shar'ul ladhi amara Allah ta'ala Allah yudanu illa bi, menene shari'a ko menene shari'ar da Allah madaukakin sarki ya shar'anta cewa ba za a yi ibada ko ba za a yi addini ba wato sai da shi. Shine sai malam ya bada amsa, hiya hanafiyatul milla millati Ibrahim, shine hanafiya wato miƙaƙƙen addinin nan wanda yake shine addinin Annabi Ibrahim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce, inna dina indallahi al-islam, lalle addini a wurin Allah wato shine mi musulunci. Da kuma faɗinsa subhanahu wa ta'ala da ya ce, a fagayar dinallahi yabbu, yanzu wani addinin Allah wato da su bida wato a mazannin wato ya zame musu wato addini, ya ji Allah maɗaukakin sarki sai ya ce, walahu aslama man fis samawati wal ard, kuma ga Allah ɗin ne wanda ke cikin sammai da ƙasai wato suke miƙa wato wuya, tau'an wa karhan, suna so da ki dukkansu. Da kuma faɗinsa Allah maɗaukakin sarki da ya ce, wa man yardabu an millati Ibrahima illa man safiya nafsa, ba kowa ne yake ƙyamar wato tafarkin Annabi Ibrahim ba, wato shi ne addinin musulunci, sai wanda ya wawantar wato da kansa. Da kuma faɗinsa subhanahu wa ta'ala da ya ce, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu fa huwa fil akhirati min al-khasirin, duk wanda ya bi wani addini ko ma bayan addinin musulunci, Allah madaukakin sarki yace ba za a karɓa masa ba, sannan kuma a ranar lahira yana daga cikin wato asararru. Da faɗin sa da yace, amlahum shuraka'u shara'u lahu min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah, ko suna da waɗansu ababan tarayya ne waɗanda suke hada su da Allah, waɗanda suka shar'anta musu addini kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. To mi kenan Allah ko mi kenan malam yake nufi a nan? Kenan abinda Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta cewa za a yi addini da shi shine ami musulunci, duk wani abu ko ma bayan musulunci ba addini bane ba. Shi yasa anan sai malam yace, to kam maratibud dinil islam, nawa ne maratib wato matake na addinin musulunci, tunda dai Allah da shi kadai ya yadda za a bauta masa. Shine malam yace, huwa salas, cewa matakan addinin musulunci abubuwa guda uku. Na farko al-islam, wato shine kansa musulunci. Na biyu al-iman, wato imani. Na uku al-insan, wato shine insan. Sai malam ce, wa kullu wahidi minha idza utlika shamala ad-din kulla, dukkan su wannan kowane ɗaya daga ciki idan aka sake shi ya kunshi wato addini gabaki ɗayansa. In an ce musulunci yana nufin addinin musulunci, idan aka ce imani ana nufin addinin musulunci, idan aka ce al-islam shi ma ana nufin musulunci, gabaki ɗayansu kowanne yana iya ɗaukar mi wato ma'anar wato musulunci. Sai malam ya sake tambaya ya ce, to ma ma'anar islam, menene ma'anar shi wannan musulunci? Har in mun fahimci cewa shine addinin da Allah maɗaukakin sarki ya yarda a bauta masa da shi, to kuma sannan shine ya kunshi waɗansu abubuwa guda uku. Na farko musulunci ko maratibul, wato shi musuluncin abubuwa guda uku ne. Na farko shi kansa menene maratibul, wato mi din, wato ginshiken ko kuma matakan addinin wato guda uku ne. Na farko akwai shi kansa musulunci, da kuma imani, da kuma wato insani. To menene shi musulunci wanda shine yana daga cikin wato addini? Sai malam ce, ma'anahu shine istislamu lillahi bitauhidi, shine miƙa wuya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki bi tauhidi, da kaɗaita Allah. Shine at-tauhid shine ifradullahi ta'ala bil ibada, kaɗaita shi shi kaɗai da bauta. Wal inqiyadi lahu bi da'a, sannan kuma da jayuwa zuwa ga Allah din wajen yi masa wato da'a. Mutum ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah wajen da'a, da abin da ya masa da'i da abin da bai masa da'i ba. Shine wato wal khulusu minash shirk, da kuma kufuta daga shirka. duk wanda ya hada waɗannan abubuwa guda uku ya zama musulmi. Na farko mika wuya zuwa ga Allah, na biyu jayuwa zuwa ga da'ar Allah madaukakin sarki, na uku kufuta daga shirka ya zama ba mushriki ba, to ya zama tacaccen musulmi. Allah madaukakin sarki ya ce wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah, yace Allah ya ce wane ne yafi kyautata addini fiye da wanda ya miƙa wuyansa zuwa ga wa Allah subhanahu wata'ala, shine ya kyautata addini. Da kuma fadin sa subhanahu wata'ala da yace wa man yuslim wajhahu lillahi wa huwa musinin faqad istamsaka bil urwatil wus'a, duk wanda ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa huwa musin alhali yana mai kyautatawa, sai Allah ce faqad istamsaka bil urwatil wus'a, hakika yayi riko da igiya wacce take wato mai karfi idan Allah madaukakin sarki. Da kuma fadin sa da yace fa ilahukum ilahun wahid la ila fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wabashshiril muqbitin, Allah madaukakin sarki yake cewa wa ilahukum ilahun wahid, lalle abin bautarku abin bauta ne wato guda ɗaya tallinta shine walahu aslamu zuwa gare shi ne wato kuke miƙa wuya, shine aslimu wato kuke miƙa wuya. Sai Allah ce wa bashirul muqbitina, kai albishir ga waɗanda suke almuqbitina masu tsoron Allah ko masu ibada ga Allah subhanahu wataala. Sai malam ya sake tambaya to maddalilu ala shumulihi ni wato addini kulla inda idalati, to menene dalili akan cewa waɗannan abubuwa guda uku cewa musulunci da kuma wato menene imani da kuma ihsani cewa gabaki ɗayansu sun kunshi addini gabaki ɗayansa, daga zaran an sake ɗaya daga cikin su ana nufin wato musulunci, me dalili akan haka? Sai malam yace dalili shine fadin Allah madaukakin sarki da yace innad dina indallahi al-islam, dama ayya abu da farko shine al-islam ba musulunci ba, to shine lalle sannan kuma mi wato musulunci abin da diddai guda mi ɗaya ne mana yace wa kilafu ma fi sahihaini dukkan hadisan guda biyu suna cikin bukhari sannan kuma suna cikin mi wato muslim mana yace ma mahallu shahadataini min addin menene matsayin shahada guda biyu nan a cikin addini tunda da musulunci ya kunshi ko rukunan musulunci ya kunshi wadansu abubuwa guda biya na farko shahadatu allahi ilaha illallah ko an tashhadu allahi ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wadannan shaidawa ne guda biyu na farko shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah na biyu kuma shaidawa da cewa lalle annabi muhammad wato manzon sa to wadannan rukunai guda biyu ko nace waɗannan ɗaya rukunai guda biyu daga cikin rukunan musulunci ƙwaya biyar ko rukuni na farko daga cikin rukunan musulunci ƙwaya biyar waɗanda shaidawa ne guda biyu to meye matsayin su wato a cikin addini shine ma mahallu shahadataini fid din shine ma da yake cewa la yadkhulu al abdu fil din illa bihima matsayin su kenan mutum ba zai shiga cikin addini ba babu wani bawa da zai shiga addinin wato musulunci illa bihima sai da su su ne farko abin da mutum zai fara furtawa kafin komi a cikin wato sai ya zama wato musulmi shi yasa lokacin da Usama bin Zaid ya kashe wani a filin yaki bayan ya ce ashhadu an la ilaha illallah manzon Allah ce ataqatamina aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah yanzu ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah saboda wannan fadan la ilaha illallah muhammadar rasulullah ta shigar da shi ina wato musulunci a babun musal Allah madaukakin sarki yana cewa innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasul abin sani kawai mu'minai sune masu imani da Allah sannan kuma masu imani da wa rasulihi wato manzansa Allah madaukakin sarki ya fada وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم منظم الله صلى الله عليه وسلم ياتي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله cewa an umarce ni da na yaki mutane har sai sun shaida babu abin bautawa da gaskiya wato sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasulu sannan kuma annabi muhammad bawan sa ne manzon sa a wata ruwayar manzon Allah yace fa in fa'alu zalika idan suka aikata haka suka shaida haka to asamu minni mi dima'ahum wa amwalahum sun kare jinin su daga gare ni da dukiyar su manzon Allah ba zai dauki kansa kali ya yake su ba su ma sun zama musulmi sannan manzon Allah ba zai karbi dukiyar su a mazallin wato ganima ko a masallin jizya ba a dora musu wato tax da za su labiya duk shekara ba su ma yanzu sun zama musulmi da fadin kalmar mi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana yace imam al-bukhari ne ya rawaito wannan hadisin da shi da imam muslim da abu dauda wannan sa'id duk ya rawaito shi da ibnu maja sannan imam ahmad shi ma ya rawaito shi sai yace gai da wasu kuma daga cikin wato marawaitan wato hadis to sai mana yace to madalilu ala shahadatu allahi ilaha illallah tunda dai har mun fahimci cewa matsayin shahadataini din nan guda biyu cewa bawa bai isa shiga musulunci ba sai da su to menene dalili akan su a Qur'ani kuma menene dalili akan su a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana yace dalili akan su shine fadin Allah madaukakin sarki da yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim shahidallahu Allah ya shaida annahu la ilaha illa Allah yanda sha'arin yake babu abin bautawa da gaskiya wato sai Allah shi kadai illa huwa wato sai shi wal malaika malaiku su ma shin shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa ulul ilmi qa'iman bil qist ma abuta ilmi su ma shin shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan kuma suna tsaye wato da adalci sai Allah ce la ilaha illa huwa sai ya sake maimaitawa babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi al-aziz wanda yake mabuwayi al-hakim sannan kuma wanda yake mai hikima da kuma fadin sa sallallahu alaihi da fadin sa kuma subhanahu wata'ala da yake wa manzon sa fa alam annahu la ilaha illa Allah ka sani ya kai manzon Allah da yake masa fa alam fi'lu amrin yamma baniyun ala sukun wal fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu anta ya muhammad ka sani ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka sani ya kai mai karatun alqur'ani annahu yanda sha'anin yake la ilaha illallah babu wani abin bautawa da gaskiya sai wa sai Allah da kuma fadin sa madaukakin sarki da yace wa ma min ilahin illallah babu wani abin bautawa da gaskiya sai wa Allah shi kadai ne ake bautawa da fadin sa da yace subhanahu wa ta'ala yake cewa mattakazallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahi Allah madaukakin sarki bai riki wato wani da ba lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai haifa ba ba a haife shi ba sannan wani abokin tarayya bai kasance tare da Allah ba shine mattakazallahu min waladi Allah madaukakin sarki bai riki wato wani da ba wa ma kana ma'ahu min ilahin sannan bashi da wani babu wani abokin wi bashi babu wani aboki menene abin bauta tare da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne subhanahu wa ta'ala shi kadai ne kuma ya cancanta ni da bauta al ayat malam yace akwai ayoyi masu yawa wanda ba ka kawo su ba da kuma kaulullahi ta'ala da fadan Allah madaukakin sarki da yake cewa kul law kana ma'ahu alihatan kama yaquluna idan labtagu ila zil arshi sabila Allah madaukakin sarki yace law kana ma'ahu aliha da a ce a wurin Allah a tare da Allah akwai wadansu ababan bauta ko akwai wadansu ababan bauta kuma bayan Allah madaukakin sarki kama ya kuluna kamar yanda mushrikai suke fada mushrikan larabawa Allah madaukakin sarki yace labtagu ila zil arshi sabila da sun nemi hanya ta zuwa wurin zil arshi ma'abucin al arshi su je su ga Allah din domin su yi kusuma da shi ko su yi jayayya da shi amma saboda babu su je ba da akwai dami sun je da sun ce wane ne wato Allah ba Fir'auna haka giya wa Hamana ba ya Hamanu iblisa falla alli attali ila ilahi la alli attali ila minene abwabis minene ila samai ne kai atali ila ilahi Musa wa inni la azannuhu kaziba yace wa ban sunan sahama na ya gina masa wato matakala ya samu wato hanya zuwa sama domin ya je wajen wa Allah wato Annabi Musa sai sai yace wa inni la azannuhu kaziba kai ni ina zaton ma shi Musa din ma wato ƙarya yake to da akwai waɗansu irin Fir'auna waɗanda suke da awar Allahntaka da su ma sun ce da sun je sun gano wa Allah amma saboda babu shi yasa ba su nema sun je gano Allah din ba subhanahu wataala balance wal ayatu kasira ayoyi wato suna nan masu yawa waɗanda suke ishara akan cewa Allah shi kadai ne abin bauta babu wani abin bauta wato koma bayan shi sai yace ma ma'ana shahadatu Allah ilaha illallah to tunda da yanzu mun samu dalilin shahadatu Allah ilaha illallah cikin Qur'ani to mi shahadatu Allah ilaha illallah ta kunsa mi ake nufi da ita sai malamin yake ce mana ma'ana ha nafayul istihqaqil ibadati an kulli ma suwa Allah ta'ala shine kore cancantar bauta da duk wani koma bayan Allah su koma bayan Allah madaukakin sarki ba wani wanda ya cancanta da bauta sai wa sai Allah shi kai shine a kore wa isbatu halillahi azza wa jalla sannan kuma a tabbatar wa bautar ga Allah mai girma da buwaya duk sa'ilin da mutun yace la ilaha ya kore duk wani abin bauta da yace illallah ya tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine ma'anar wato kalmar shahada wato la ilaha illallah wahdahu wato yace sannan la sharika lahu bashi da abokin tarayya fi ibadatihi wajen bautarsa kama annahu laysa lahu sharikun fi mulkihi kamar yanda bashi da wani abokin tarayya wato mi wajen mulkinsa qala allahu ta'ala allah madaukakin sarki yace zalika bi anna allaha huwa al-haq zalika ce wancanenka bai anna allaha domin cewa allah huwa al-haq wato shine gaskiya huwa al-ilahu al-haq shine ubangiji wato na gaskiya babu wani ubangiji kuma bayan sa wato na gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil duk waɗanda suke bauta ma koma bayan Allah huwal batil wato ƙarya ce idan Allah subhanahu wataala sai yace wa anna allaha huwal aliyyul hakim lalle Allah madaukakin sarki shine al aliyyu madaukaki al hakim sannan kuma Allah madaukakin sarki wato shine wato mai hikima dan haka wannan shine abinda la ilaha illallah ta kunsa shine nafayul istihqaqil ibadati an kulli ma suwallahi ta'ala wa isbatu walillahi azza wa jalla wahdahu la sharika shine kore cancantar bauta ga duk wani Allah subhanahu wata'ala da tabbatar da ita ga Allah wato shi kadai to wanda ya haka to ya zamo ya tabbatar da ma'anar wato la ilaha illallah sai ma nace ma hiya shuru'in shahadatu an la ilaha illallah allati la tanfa'u qa'iluha illa bi ijtima'i fi menene sharuɗan la ilaha illallah wanda wannan la ilaha illallah ba za ta amfani wanda ya fade ta ba har sai ta tattara wato waɗannan sharuɗa din wato a ciki kai mutane sun dauka kai daga mutun ya ce la ilaha illallah shikenan ya zama musulmi mutum musulmi ne fa ai ya ce la ilaha illallah kaza kaza to idan mutun ya ce la ilaha illallah dole sai ta da waɗannan sharuɗa guda bakwai da zamu ji su a yanzu nan da malamin ya ce shuruɗul hasaba sharuɗan la ilaha illallah guda bakwai ne ga sunan na farko al-ilmu bi ma'anaha nafyan wa isbata dole mutun ya san ma'anar la ilaha illallah in ya fade ta sai ya san ma'anarta nafyan wajen korewa wa isbatan da kuma tabbatar tunda ne ta kunshi waɗannan abubuwa guda biyu gabanta na farko korewa ne gabanta na biyu mi tabbatarwa ne la ilaha babu wani abin bautawa da gaskiya illallah sai dai Allah an kore wancan a tabbatar da wannan to sai mutun yana da wannan ilimi kamar yanda Allah ce fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani cewa babu abin wani bautawa da gaskiya sai wa sai Allah wannan abu na farko kenan daga cikin sharuɗan la ilaha illallah guda bakwai asani wato na biyu daga cikin sharidan shine minana istinqanul qalbi biha shine tabbatar kuwar zuciya da shi dole zuciyar mutum sai ta tabbata kai ba ya fada da baki bane qaulin bil lisani ne la yastaqinu bihal wato qalbi cewa kai mutum ya fada da baki idan mutum ya fada da baki kai zuciyarsa ba ta tabbatar ba ya zama munafiki ba haka suke idan ja akan munafiquna qalu innaka la rasul wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza kalaw ila shay'in qalu inna ma'akum innama nahnu musta'zihu sifa ce ta munafikai fadan la ilaha illallah a baki ba tare da zuciya ta samu tabbacin ta ba dan haka dole idan mutun yace la ilaha illallah bayan ya fade ta da baki zuciyarsa kuma sai ta tabbatar da shi shine wato sharadi na sharadi na uku shine me in iyadu laha zahiran wa ba'ina shine mutun ya jayu zuwa ga wannan ma'anar la ilaha illallah din zahiran wa ba'inan a bayyana da koye ya kore wa Allah duk wani ko ya kore dukkan wani abin bauta sannan ya tabbatar da shi ga Allah wannan yayi shi a bayyane kuma yayi shi wato mi a koye idan yayi haka to shine ya zama la ilaha illallah sa wato za ta masa mi amfani wato a ranar tashin alkiyama arabi wato na fudu shine alqubul laha fala yuraddu shay'an min lawazimha wal muqtadiyatiha cewa alqubul laha sannan ya karbi ita la ilaha illallah din ya rungumeta yanda take bilami fala yuraddu shay'an min lawazimha kar ya maida wani abu daga cikin wato abinda la ilaha illallah talazinka kada abinda ya masa dadi daga cikin sharidan ta ya dauka abinda bai masa dadi ba wato ya watsar da kuma abinda ita ma'anar la ilaha illallah wato ta kursa dole sani ba zai yi wa Allah karera a cikin komi ba duk nau'o'in bauta din nan da ake yi wa na Allah cin bauta ce ta addu'a bauta ce ta yanka bauta ne ta isti'ana wato neman taimako ko istigasa neman taimako ta menene na gaggawa duba ne ne dan ko abin nan dukkan sa zai yi su ne gawa Allah subhanahu wataala kar a ce wai shi yana da wani wasiƙa tsakanin sa da Allah sai ya roki wani tukunna wani wai ya roka masa Allah kamar yanda ƴan bid'a suke faɗa wai yanzu kai din nan kana nan a yanda kake ka ce kai kai tsaye da ka roki Allah ai kai kada sai dai ka roki shehu wane shi kuma shehu wane sai ya roka maka wa Allah daga zarar mutun ya roki shehu wane kuma to wannan abin da ya shirka wa qala rabbukum du'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku kiraye ni dan an samu na haka babu wasu da tsakanin ubangiji da bawa jan duwa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awatad da'i idza da'ani idan bayi na suka tambaye ka dangane da ni ka ce ni kusa nake ina ansa kiran mai kira idan ya kiraye ni dan haka babu wani wanda zai shiga tsakanin Allah da wa babu ballantana ma yaje ya dinga wato ban sunansa yaje kabarin wani wali wa inna allaha wakkala malakan ala qabri kulli wali yaqdi hawaijan nas malume suka ce wannan hadisin ma maudu'i ne ma kirkirin ƙarya aka jingina wa manzon Allah cewa wai Allah yana ban sunansa halittar wani mala'ika ya zauna a kabarin kowane wali yana biyan bukatun mutane kenan ba Allah ne yake biya ba mala'ikan ne yake biya kaga wannan ai abun nan hankali ma ba zai yi ba hankali ma wato ba zai dauka dan haka duk wani nau'in ibada ta Allah mutum kawai zai yi wa wane ne Allah subhanahu wataala al-kanis wato na biyar shine al-ikhlas fiha idan ya tashi yayi ta wato da ikhlas shine da kyakkyawar niyya saboda innamal a'malu binniyya wa innama likulli imri'in ma na ya faɗi wannan la ilaha illallah ne mi a cikin ransa ba wai tilasta shi akai ba saboda shi addinin musulunci babu tilastawa la ikraha fi din qad tabayyana rushd min al-gay cewa babu tilastawa a cikin wani addinin musulunci as-sadisa wato na bakwai shine as-sidqu min samimil wato qalbi shine gaskatawa a cikin kogon wato zuciya la bil lisani faqad wai ba da harshe kadai ba dole kokon zuciyar mutum ya gaskata ma'anar mi la ilaha illallah wai ba harshen sa ne kadai yayi mi ya fada ba as-sadi'a wato sharadi na bakwai daga cikin sharadan la ilaha illallah shine al-muhabbatu laha mutum yayi soyayya domin la ilaha illallah duk wanda ya furta la ilaha illallah ya zo musulmi wato ya so shi saboda wannan girman la ilaha illallah wa li ahliha sannan kuma ya so wato ma abuta wato la ilaha illallah din wa mawalat sannan yayi jibinta ga wato saboda la ilaha illallah inna wa mu'adat sannan kuma yayi gaba li ajaliha saboda ita yawa soyayya zai dan mu la ilaha illallah sannan idan zai kiyaya da mi la ilaha illallah kamar yadda musulmin Allah ya hadisi yace mi almine ne musulmi ga baki ɗayan su mi ɗan uwan juna ne almuslimu akul musul haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kuma haka ma ayar alqur'ani wato ta fada cewa wato musulmi wato ɗan uwa to soyayya da mutum zai yayi wa ɗan uwansa mi musulmi kada yayi wa wato wani wanda yake mi duk wanda yake kamar la ilaha illallah shi ma mi ya kyamace shi kamar yadda muka fada a wancan sake Allah ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasula walau kanu aba'ahum aw ikwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al iman Allah ce ba za ka taba samun mutanen da suke imani da Allah da ranar tashin alkiyama suna son waɗanda suke gaba da Allah da manzansa ba ko da iyayen su walau kanu aba'ahum aw ikwanahum ko ƴan uwansu aw ashiratahum ko dangin su ulaika kataba fi qulubihim iman ulaika kataba fi qulubihim wadannan sune wadanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da imani a cikin zukatansu duk wanda kage yana son wani arne wanda ba musulmi ba wallahi babu imani a zuciyarsa dan Allah ya ce ulaika kataba fi qulubihim iman kuma ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi ba za ka taba samun mutanen da suka yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama ba kenan arne koyaye yake bashi da soyayya gurbin soyayya a cikin zuciyar wato zuciyar wato musulmi dan haka kuma musulmi dan uwansa koyaye yake zai so shi kisa Allah ya bisa habbun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadalan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asar sujud sai Allah ya ce zalika masalahu wa masalahu fil injil hatta a taura da injila sai da Allah ya faɗi sufofin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su bi ashidda'u 'alal kufari suna nuna wa kafirai wato tsanani cewa suna nuna musu kiyayya amma kuma Allah ya ce ruhama'u bainahum amma kuma suna son junansu suna tausayawa wato junansu haka yanzu ku duba mana tsabar arne dan uwan arne ne da Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin alqur'ani menene cewa su shashin su wato ɗan uwan shashi ne su wanda ya jubunce su daga cikin wato musulmi sai Allah madaukakin sarki ya ce wato yana tare da su a babu misali duba yanzu irin bala'in da in ba mutane an Allah ya taimake mu mun dake da atuwa ba yanda ake so a minene a tinkaro mu da bala'i a kasan yanda shugaban America yake cewa wai ana kaiwa hari a arnan kasan nan kaza da kaza ka dubi nisan da yake American da Nigeria awa nawa ake batawa kafin aje a jirgin sama amma yanzu ci ya ba da umarni a sojojin su cewa su yi mi su zama ko ta kwana dan kawo wa hari a Nigeria saboda ana kashewa to Kiristoci wai a fada su wanda ya fada masa wannan labarin sai shi sai Allah ne ya hukunci malai ta cewa maddalilul ishtira'il wato al-ilmu minal kitabi was sunna amma kaga mu irin wannan soyayyar ba ma nuna wa junanmu kuma mu ne wai kamata mu nuna wato junanmu manzon Allah fa yace a ranar tashin alkiyama Allah zai ce ainal mutahabuna fiyya ina waɗanda suke soyayya don ni don Allah mutun ya so dan uwansa musulmi ba dangin iya ba dangin baba manzon Allah ya ce alal manabire minene minan nur Allah zai daura su akan mubare na haske ma anbiya'i wa shuhada tare da su akwai annabawa da shahidai ko idan ya so dan uwansa saboda wa Allah subhanahu wa ta'ala a babin musali kuma daga cikin nau'in mutane bakwai da Allah zai musu inuwa ranar da babu inuwa sai tasa yace warajulani tahabba fillahi washtama'a alayhi wa tafarraqa ala zalika da mutane guda biyu da suka yi soyayya domin Allah suka tabbata akan haka kuma suka rabu akan haka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ni ya faɗa dan haka ana so musulmi ya zama su ne suke nuna wa junan su soyayya fiye da waɗanda ba mi ba fiye da waɗanda wato ba musulmi ba menene shar'in ilimi a cikin alqur'ani da sunna da aka ce shar'i ne ko rukunai yana daga cikin wato rukunan la ilaha illallah shine al-ilmu bi ce ne mutun ya san wato ma'anar ita la ilaha illallah to menene dalilin wannan a qur'ani menene dalilin haka a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dalili shine fadin Allah madaukakin sarki da yace illa man shahida bil haqqi sai dai wanda ya shaida wato da gaskiya menene gaskiya anan ita ce la ilaha illallah cewa ya shaida yana da ilimin ma'anar mi la ilaha illallah ai bi menene bi la ilaha illallah وهم يعلمون دخل الجنه duk wanda ya mutu yana sanin cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ya san ma'anar la ilaha illallah manzon Allah ya ce da kalal janna wato zai shiga aljanna kana kai ko mutum an ce wai man kana akiru kalamihi la ilaha illallah da kalal janna har sai ya san mi ma'anar ta waɗannan sharuɗan guda shida ko guda bakwai da muka faɗa yanzu dukkan su sai ya san su kunna la ilaha illallah ta masami amfani na farko wato shine wato ilimi abu nabi malam yace maddalilul ishtira'il yaqin min alkitab wassunna to menene wato dalili na sharadin wato alyaqi ya samu tabbacin la ilaha illallah a cikin zuciyarsa cewa zuciyarsa ta tabbatar da la ilaha illallah to miye dalilin wannan a cikin qur'ani sannan kuma miye dalilin wannan a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai ce qaulullahi azza wa jalla dalilin shine fadin Allah madaukakin sarki da yace innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu la abin sani kawai mu'minai sune waɗanda suka yi imani da Allah sannan suka yi imani da manzon Allah thumma lam yartabu sannan ba su yi kokonto akan haka babu kokonto dole zuciyar mutum ta tabbatar da wannan babu mi shakka babu kokonto shine abin shine wato aliyaki zuciyarsa ta samu tabbacin ma'anar mi la ilaha illallah a ƙarshe sai Allah ce ulaika humul sadiqun waɗannan su ne wato masu mi gaskiya matukar mutum zuciyarsa ta tabbatar bai shakka ba yana daga cikin waɗanda suke wato masu gaskiya da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ashhadu an la ilaha illa ko man ashhadu an la ilaha illallah duk wanda ya shaida babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah sannan ya shaida cewa ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam summa lam yalqa Allah bihi ma abdun ghayra shakki sannan bawa ba zai hadu da Allah da waɗannan abubuwan guda biyu ba cewa shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma da shaidawa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ne sannan kuma wato bawansa ne to bawa ba zai hadu da Allah da waɗannan abubuwa guda biyun ba gaira shakki fihi ma baya kokonto a cikin zuciyarsa akan su illa da kalan janna sai ya shiga ina aljanna da haka to ana so zuciyar mutum da tabbatar da ma'anar la ilaha illa Allah shine wato shar'in ta wato nabi qur'ani ya tabbatar da haka sannan kuma hadisin manzon Allah ya tabbatar da haka mallan ce to madalilu ishtiradul inqiyadu min alkitabi was sunna menene dalili na shar'in jayuwa zuwa ga ma'anar la ilaha illa Allah a cikin qur'ani da kuma cikin hadisan manzon Allah menene da mallan yace alqiyadu laha ko shine jayuwa zuwa ga ma'anar mutun ya mika wuya yayi da'a jin abin ya masa dadi ko bai masa dadi ba to meye dalili a cikin qur'ani meye dalili a cikin hadisan manzon Allah mallan yace fadin Allah madaukakin sarki da yace wa man yuslim wajhahu lillahi wa huwa muslim duk wanda ya mika wato wuyansa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala alhali yana mai kyautatawa faqad istamsaka bil urwatil wusqa haqiqa yayi riko da igiya wacce take mai karfi da kuma fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u taba'an lima jutubi dayan ku ba zai zama mai imani ba har sai ransa ya kasance mai bin abin da nazo da shi kenan ya bi abin da manzon Allah ya jayu yayi da'a shine to dan haka yana daga cikin wato sharadi na la ilaha illa Allah shine al-inqiyad ko kuma abin nan rukuni na la ilaha illa Allah shine al-inqiyad la hawa to jayuwa zuwa ga ita sai mallan ce to madalilu ala istiradil quburi min al-kitabi was sunna menene wato abin nan ban sunansa dalili na sharadin al-qubul wato karba mu dunya runguma la ilaha illa Allah kuma ana la ilaha illa Allah gadan meye dalili akan haka a cikin al-qur'ani meye dalili haka a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mallan yace dalilin shine me qalan fi sha'ani menene Allah madaukakin sarki ya fada yana cewa ushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah ku tattara waɗannan da suka yi zalunci waɗanda suka hada Allah da bauta suka hada Allah da wani wajen bauta a duniyance wa azwajuhum da dangogin su waɗanda suka yi aiki wato irin nasu wa ma kanu ya'buduna da dukkan abin da suke bautawa koma bayan Allah Allah madaukakin sarki yace fahduhum ila sawa'il jahim ku shiryar da su ko ku nuna musu zuwa ga hanyar wato wutar jahannama har zuwa fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa innahum kanu iza qila lahum la ilaha illa Allah sun kasance idan an ce musu babu abin bautawa da gaskiya sai Allah yastakbiruna sai su dinga wato girman kai sai su ki karba su ki runguma sai su na girman kai wa yaquluna har ma suna kada baki suna cewa a wannan lokacin cewa me aminane a inna latarikun alihatina li sha'irin majnun yanzu zamu bar wato allolinmu ko zamu bar wato iyayenmu li sha'irin saboda wani mawaki majnun wanda yake wato mahaukaci kenan wane ne mawakin wane ne mahaukaci suna nufin su ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka to yana daga cikin shar'i ko rukuni na la ilaha illa Allah shine mutun ya yi ya karbi wato la ilaha illa Allah halu bibiyu kare mata wato girman kai wato wajen fal wajen karba wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilmi kama sali gais kwatankwacin abin da Allah madaukakin sarki ya aiko ni da shi min al-huda na shari'a wal ilmi da kuma ilimi kama sali gais ka misalin wato ruwan sama ne idan Allah madaukakin sarki kasirun wanda yake wato mai yawa asaba aradin wanda yazo ya bugi wato kasa ko ya shafi wato wata kasa fa kana min hanaqiya wannan kasar kuma ta kasance wato tacacciya ce qabalat ma wato ta karbi wannan ruwa fa ambatar qala'a wato sai ta fitar da alqala menene alqala shine tsirran da mutane da dabbobi wato suke ci wal ushub sannan kuma sai ta fitar da al-ushub wato shine ciyawun da iya dabbobi ne suke ci wato mutane ba sa mi ci wannan kasar wato sai ta fitar kasir wadanda yake wato masu yawa wa kana minha mi ajdabun amsakat wato ma sannan kuma sai aka wayi gari wato sai aka samu wato fari bayan ruwan wato ya riga ya sauka wannan kasar da Allah ya zubar da ruwa akan ta ta fitar da wannan tsirran kawai sai ta rike wannan ruwan dan wani lokaci fa nafa Allahu bihin nasa sai Allah madaukakin sarki ya amfanar da mutane da wannan ruwan da kasar ta rike yanzu duk ban sunan sa ruwan da ake samu shi a cikin rijiyoyi da wanda ake noman rani da wane ne asalin sa ruwan mine ne ruwan sama to kuma kotonkacin wannan abin nan ban sunan sa shine kasar ita ne su bayan fari ya zo shi sai ta rike ruwa sai mutane suka dinga tono shi wato suna ni noman rani wato da shi fasharabu sai suka sha wannan ruwan wasaqau sannan suka mi shayar da mi ba aminene shukokin su wazara'u sannan kuma suka yi ko kuma wasaqau suka shayar da dabbobin su wazara'u sannan suka yi mi shuka ijiman zon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wa asaba minha da'ifatun ukra sannan kuma sai ruwan sama sai ya sake samun wani da'ifa wato wani yanki daban daga cikin mutane ko daga wata wato kasa sai manzon Allah ya ce inna ha hiya qai'anu wannan kasar kuma ta zama qai'anu ita ne irin wannan kasa mai karfin nan wanda ba ta rike wato ruwa wurin da in anje tauri ne da shi sai Allah madaukakin sarki ya kaddari sai ruwa wato sai ya zuba wato a wajen la tamsukul ma wannan kasar ba ta wato rike ruwa wala tumbitu kala'a sannan ba ta fitar da tsirrai fa zalika masalu man faqaha min mi fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bi to wannan shine kwatankwacin wanda ya fahimci addinin Allah madaukakin sarki sannan kuma ya amfana da abin da Allah madaukakin sarki ya aiko ni da shi ni manzon Allah yake so ya buga misali cewa kasa ta farko da Allah ya zubar mata da mi ban sunanta wato ruwa sannan ta subar ta rike wato ruwa ta fitar da tsirrai ta rike ruwan a babin misali bayan an samu fari sannan mutane suka zo suka hako ruwan suka yi shuka suka shayar da dabbobin su to misalin wanda ya mi ya amfana da abin da wanda ni ya fahimci addinin Allah ne sannan kuma ya amfana da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya zo da shi shine misalin abin da yake so wato ya buga sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa fa'alima wa alama fa'alima sai ya sani wa annama sannan kuma ya sana sai ya ce wa mislu man lam yarfa bizalika ra'sa amma misalin wanda bai daga kansa zuwa ga abin da Allah madaukakin sarki ya aiko ni da shi ba yayi laqubali bai damu da abin da manzon Allah ya zo da shi ba yaki karba ai muna magana ne akan alqubul ba karban wato kalmar shahada ba sai ya ce walam yaqbil huda la bai karbi shiriyar Allah madaukakin sarki ba allazi ursultu bihi wanda Allah madaukakin sarki ya aiko ni da shi to kamar misalin waccan kasan ne wanda aka zubar mata da ruwan sama sannan kuma sai ta kike rike ruwa kuma bata fitar da mi tsirrai ba yanzu za a amfana da ita ba za a amfana da ita ba shine manzon Allah ya buga wato wannan misali guda biyu da haka shi bai amfanar da kansa ba sannan wani sa bai mi ba bai amfana da shi ba sabanin waccan kasar wanda ita ta amfanar da kanta sannan ta amfanar da mi wato wani ta ababu misali mallan yake cewa madalilu istira'il ikhlasi min alkitabi was sunnah ai daga cikin sharidan wato la ilaha illallah akwai al-ikhlas shine mutun ya fade ta don Allah subhanahu wata'ala to menene sharidin ikhlasi a cikin qur'ani meye sharidin ikhlasi a cikin hadisan manzon Allah dole sai an samu ikhlasi a cikin mi wato rukunan la ilaha illallah shine fadin Allah madaukakin sarki da yace ala lillahi dinul khalis ala kusaurara lillahi dinul qadis ai dinul qadis addini wanda yake tacacce lillahi wato na Allah ne subhanahu wataala da kuma fadin sa da yace fa abdullah mukhlisan lahuddin ka bauta ma Allah kana mai ikhlasi kana mai tsarkake addinin ga Allah lahuddin sannan kuma addinin na Allah ne subhanahu wataala da kuma fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace as'adan nasu bi shafa'ati mafi rabautar mutane da ceto na shine man qala la ilaha illallah shine wanda yace la ilaha illallah kalisan min qalbihi ya fade ta ne yana mai ikhlasi a cikin wato ransa saboda Allah ya fadi wannan la ilaha illallah to shine mafi rabautan wato mutane da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ya sake fada a wani hadisin yace inna Allah ta'ala harrama 'alan nari Allah madaukakin sarki ya haramta mawuta man kana la ilaha illallah wanda yace la ilaha illallah yabtagi bi zalika wajha Allah ya fadi la ilaha illallah ne yana neman yardar Allah madaukakin sarki ya fade ta ne don Allah ba ya fade ta ne don wani garadi na rayuwar mi duniya ba sai malai yace to mad dalilul as-sidiq min al-kitabi was-sunnah ba yana daga cikin sharadin la ilaha illallah ba shine as-sidiqi min samimil qalbi ba shine gaskiya daga ina kokon zuciya ya zama mutun ya gaskata la ilaha illallah a cikin zuciyarsa ba kamar yanda muka faɗa na munafikai bane ba da su faɗe ta a baka amma kuma zuciyarsu bata itiqadi ba to dole sai zuciyarsa ta gaskata ma'anar mi la ilaha illallah to ma shine fadin Allah madaukakin sarki da yace alif lam mim ahsiba an-nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanu Allah yace yanzu ahsiba an-nasu yanzu mutane suna zaton mutane yanzu suna zaton an yaqulu amanna su ce mun yi imani wa hum la yuftanuna alhadi ba za a jarrabe su ba in dai imanin mutun na gaskiya ne wallahi sai Allah ya jarrabe shi dan ya tabbatar da cewa imanin na gaskiya ne ko ba na gaskiya bane wa hum la yuftanu sai Allah ya ce wa laqad fatanna allazina min qablihi wallahi tabbas mun fitini mun jarrabe waɗanda suka zo kafin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman an ce Allah dan mi sai Allah ya ce fala ya alamanna allahu allazina sadaqu domin ya san suwa ne ne suka yi gaskiya cikin imanin su suwaye suka furta la ilaha illallah suna masu wato gaskata la ilaha illallah a cikin wato zuciyar su wala ya alamanna alkazibin domin kuma Allah madaukakin sarki ya san suwa ne ne mi makaryata ai Allah ya riga ya sani tintin azal amma Allah zai yi haka ne domin ya sanar mutane su gane waɗannan masu imani ne na gaskiya waɗannan kuma masu imani ne wato na mi na jebu sai sa da yawa daga cikin su ai basu bu manzon Allah yaqin mi yaqin ina tabuka ba yawanci munafikai duk basu bu manzon Allah ba saboda wahala sai sa Allah ce ma kana Allahu li yazara almu'minina ala ma antum alai hatta yamiza alkabisa min al-tayyib da jarrabawa ne Allah yake bambance mu'minin kirki da kuma mu'minin mijebu da jarrabawa ne ake gane musulmin kirki da musulmin mi da musulmin wato banza sai sa Allah yace innal insana kulika halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu tayru malu'a dan adam Allah yace kaga jinsin dan adam jazua me yawan raki ne idan Allah madaukakin sarki yace wa idza massahu sharr idan sharri alkhairi ya same shi manu'an sai kaga yana hanawa alkhairin sa babu wanda ya sani amma wa idza masawi shar amma idan jarraba ta zo masa jazu'an sai kaga yana ta kuka yana fada ai da manar bananna bare da akai dinke shinkafa buhu 100 a gona ba wanda ya ji ko sanka bai bayar ba amma bana da Allah ya kaddari ruwan sama bai kai abin nan kaka'a ba shinkafa ta dura wato ban sunan sa ta ja iska kudin zama sai ya bada mi sai ya bada labari amma bare bai bada labari wannan dabi'a ce ta dan adam haka Allah madaukakin sarki ya halicce shi Allah da ya halicce shi ne yake bada labari ni wato akan sa to dan haka dole mutun sai ya gaskata ya ji a ransa in dai yayi imani da Allah ya zama musulmin kirki to wallahi jarraba ba za ta bushe masa haka manzon Allah ya ce la yazalil bala'u bil mu'mini fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yamshiya fil ardi wa ma alayhi qati'a cewa bala'i ba zai gushe wa mu'mini ba fi nafsihi a karan kansa wa malihi da dukiyarsa wa walidihi da ɗansa hatta yamshiya fil ardi wa ma alayhi qati'a har sai yayi tafiya a bayan ƙasa babu wani kadi wato kurakure a kansa duk Allah ya shafe masa sanadiyar wannan ibtila'i amma fa sai yayi mi hakuri wato bai yi raki ba amma idan yayi raki yana cewa kaza yace kaza yace kaza sai Allah madaukakin sarki ya rabu da shi kinsa Allah madaukakin sarki yace wa minan nasi man ya'budullaha ala harfi fa in asabahu alkhairu itima annabi wa in asabathu alfitna inqalaba ala wajhihi kasura ad-dunya wal akhirah zalika huwa alkhusranul mubin haka Allah madaukakin sarki ya guda ɗaya ne rage mana za mu kalisa na guda ɗaya malai yake cewa da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah babu wani mutum wanda yake shaidawa a cikin ransa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah lalle annabi muhammad manzon Allah ne sidiqan min qalbihi yana mai gaskata hakan a cikin zuciyarsa illa haramallahu alan illa haramahu Allahu alan nari sai Allah madaukakin sarki ya haramta shi wato gani huta matukar ya gaskata ma'anar la ilaha illallah isbatan wa nafayan ba da muka fada dazu ba ya kore wa Allah dukkan wani ababan tarayya ya tabbatar masa yayi hakan din wato da gaskiya sai Allah madaukakin sarki ya haramta masa mai huta yace wa qala al arabi lalle wani balaraban kauye yazo wurin manzon Allah yace annam wanda allazi allamahu shara'i'al islam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi wato shari'o'in wato musulunci ila an qala har sai da wannan balaraban wato yace ko wannan balaraban kauyen yace wa manzon Allah wallahi la azidu alaiha wala anqus na rantsa da Allah bazan ƙara akan haka ba sannan bazan rage ba da yazo yace wa manzon Allah shari'o'in musulunci sun yawa manzon Allah menene akaina na salloli manzon Allah ce salloli guda biyar menene akaina na azumi yace azumin ramadana menene akaina na sadaka yace haka dai duk manzon Allah ya fada masa bayan manzon Allah ya hada fada masa sai yace na rantsa da Allah la azidu wala anqus cewa bazan ƙara akan haka ba sannan kuma bazan rage ba haka ya fada wa manzon Allah fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kada baki yace afalaha in sadaqa ya rabauta in yayi gaskiya in dai abin da ya fada yayi da gaskiya yake to afalaha in dai ya tsaya daga inda Allah ya umarce shi cewa salloli guda biyar din ya kiyaye azumin ramadanan ya kiyaye wane ne ya kiyaye shikenan ya rabauta ai ya sauki abin da yake kansa na mi wato ya sauki abin da yake kansa wato na wajibi malai ce mad dalilu isra'il muhabbatu fi kitabi was sunna menene sharadin soyayya sanadiyyan la ilaha illallah a cikin wato alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu ba yana daga cikin sharadin la ilaha illallah ba shine mutun yayi soyayya don la ila ya so la ilaha illallah kuma yayi soyayya don ita ba to sharadin shine malai ya ce Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu man yartad minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahu wa yu'minuna yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah madaukakin sarki yace ya ku wadanda kuka yi imani duk wanda yayi ridda ya bar addinin sa to da sannan Allah madaukakin sarki zai zo da wadansu mutane wanda Allah yake son su suma suke son Allah da haka duk masoyin la ilaha illallah masoyin wane ne idan mutum ma yake son la ilaha illallah yake son Allah to Allah madaukakin sarki zai zo da wadansu mutane wadanda za su zo hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatul man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman wadansu abubuwa guda uku duk wanda ya kasance a cikin su wato ya samu wato zakin imani idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko manzon Allah ce an yakuna Allahu ko an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma suwahuma Allah da manzansa su zama su ne suka fi soyuwa a gare shi koma bayan wasu yaji duk duniyar nan ba wanda yake so sai Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa an yuhibbal mar'a wa la yuhibbuhu illa lillah sannan ya so wani mutum ba yana son sa ne dan kowa ba sai dan wa don Allah subhanahu wataala sannan manzon Allah ya ce wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da iz an qadahu Allahu minhu ya kyamaci ya koma kafirci bayan Allah madaukakin sarki ya tsamar da shi kama yakrahu an yuqzafa fil nar kaman yanda yake kama a dauke shi a jefa shi a ina wato a wuta dan haka yana daga cikin sharadin la ilaha illallah shine mi ban sunansa wato shine al-muhabba mutun ya so wato Allah madaukakin sarki ko kuma ya so ahlin wannan la ilaha illallah to mad dalilu alal muwalatu lil muwalatu lillahi wa muadatu li ajli menene dalili tunda yana daga cikin sharadin la ilaha illallah al-muwalat wal muadat shine jibinta mutun ka so wani don Allah sannan ka kishi don Allah shi yasa manzon Allah ya faɗa hadisi yace man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa rida lillahi nala muhabbatallahi ko nala rida muhabbatallahi cewa duk wanda yayi soyayya don Allah yayi kiyayya domin Allah ya yarda da wani don Allah to zai samu soyayyar Allah madaukakin sarki in dai don Allah yayi waɗannan abubuwan so da ki ba don wani manufa na rayuwar duniya ba sai ka ji wani yana cewa ai ni wani na washe shi me dalili ba zai faɗa maka dalili
shi kawai la'alla jam'iyyar siyasa su ne ba dai ba ko abin da ya kama da haka ko kuma baya bashi wani abin duniya ne a'a ana soyayya don Allah ne kaga kuma wani yana son wani ba dan komai ba amma son da yake masa ba don Allah ba dan yana mi menene ban sunansa yana moruwa da shi duk irin wannan soyayya da aka yi ta ba don Allah ba karshen ta a lahira da na sani ce al-aqillah yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin haka Allah madaukakin sarki yace cewa waɗanda suka yi soyayya su har ta kai matsayin kulla a ranar tashin alkiyama shashin su ga shashi makiyan juna ne illal muttaqin sai waɗanda suka yi soyayya dan wa Allah madaukakin sarki mana yace dalili shine fadin Allah madaukakin sarki da yace ya ayyuhallazina amanu la tattakizul yahuda wan nasara awliya ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku yadda la yakawu annahiya tattakizu fi ilmu dari'un ne majzumin bila annahiya وعلامه جزمه حذف النون لانه من افعال الكمس والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع الفاعل الالف الفارق بين واو الجماعه وواو الانا اوجن malaman usul al-fiqh suka ce duk fa'ilin da annahi yazo yafidu tahrim yana fa'idantarwa da haramci kenan haramun ne mutun ya nuna wa bayan hude ko ba nasare wato soyayya ya rike shi ballantana idan ga cewa ai dan club side din mu ne wallahi yana burge ni ina son sa ka duba har wani ma ana kiran soyayya da sunan wato sunan wannan arne Allah ya ce wala tanabazu bil alqabi bi salisumul busuqu ba'dal mi kada ku dinga jifin wato junan ku da laqaba Allah ya ce tunda mummunan suna bayan imani kana da imani kuma ka ambaci sunanka da wani mummunan suna kaji ana ce masa wani wai jindine ko wane ne da gashi nan sunan ɗan kallon club side din nan wallahi da ranar tashi manzo Allah fa cewa ce a ranar yake cewa menene innakum tud'auna yawmal qiyama bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum fa ahsinul asma za a kiraye ku ranar tashin alqiyama da sunayenku da sunayen iyayenku sai manzo Allah ya ce ku kyautata suna yanzu za a zo ana cewa ziddiya da so sai kaga kuma mai sallah ya taso ai abu ya munan sunan da ake kiran sa a duniya da shi da kiraye shi a ina da shi da kiraye shi wato alahiya Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakizul yahuda wan nasara awliya kada ku yadda ku riki yahudi da nasara a mazannin wato mi waliyai majibinta Allah ya ce ba'duhum awliya u ba'd shashin su wato majibintan wato shashi ne sai Allah ya ce wa man yatawallahu minkum fa innahu min duk wanda ya nuna musu soyayya Allah ya ce yana tare da su almar'u ma'a man ahabba a ranar tashin alkiyama sai a tashe shi a zumra mi jama'a na masoyan wa waɗancan arni duk inda za su je shi ma ina zai je shi ma wato can zai je a babu misali malam yace da fadin Allah madaukakin sarki da yace innama waliyukumullahu wa rasulu abin sani kawai majibancinku masoyinku shine Allah wato da manzansa wallazina amanu da waɗanda suka yi mi imani da haka kenan awa mutun zai nuna wa soyayya Allah da manzansa da waɗanda suka yi mi imani shikenan ila akhiril ayat zuwa karshen ayoyi ne da kuma fadin Allah da yace ya ayyuhallazina amanu la tattakizu aba'akum wa ikwanukum wa min wa aminan awliya'a in istahabbul kufra min alal iman Allah yace ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku riki wato ni ban sunansa wato iyayenku wa ikwanukum da kuma wato ɗan uwanku awliya'a a mazannin wato masoya ko uban mutum ne in dai babu imani babu soyayya tsakanin sa da shi ko dan uwansa ne uwa ɗaya uba ɗaya babu imani mi wato tsakanin babu mi soyayya wato tsakanin sa da shi Allah madaukakin sarki yace inistahabbul kufra idan suka zabu wato kafirci suka zo wato kafirci alal imani wato abisami imani yasa a can ayar da muka karanta walau kanu mi aba'a ko da iyayensu da su mi kashe su a babun misali an abirin yaki aumi au ikwanahum ko dan uwansu au ashiratahum ko ni wato dangin su babu soyayya tsakanin su da su matukar ba su zama masu imani da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasula da kuma fadin sa da yace ya ayyuhallazina amanu la tattakizu aduwi wa aduwakum awliya ya ku waɗanda kuke masu imani kada ku riki makiyina da makiyinku a mazannin wato wali mai tsayi a tsaye kan ba makiyin Allah bane ba matsayin ba makiyin manzon Allah bane ba to kun mai shi zaka rike shi a mazannin wato masoyi har ka je ka biya kuɗi kana kallon sa a TV wajen yana wasu Allah madaukakin sarki ya kare malam yace ila akhir sura zuwa har ma wato karshen wato sura din ina ga anan zamu tsaya saboda kurewar lokaci muna ba wa mutane hakuri saboda mun bata musu lokaci in mun zo tashi satin gaba ko karatun gaba zamu tashi addalilul shahadatu anna muhammadar rasulullah dalili a bisa wato cewa annabi muhammad manzon Allah ne wannan dai mun jire dalili na la ilaha illallah da kuma abin da la ilaha illallah wato ta kunsa wato na shari'anta dole mutun idan ya ce la ilaha illallah sai ya hada waɗannan shari'a guda bakwai kuma mun ji dalilan waɗannan shari'a guda bakwai din a cikin Qur'ani sannan kuma mun ji dalilan waɗannan shari'a guda bakwai din a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatan mu da burin mu shine Allah madaukakin sarki ya bamu wato ikon wato dabbaka su abinda muka karanta daidai muna roƙon sa subhanahu wata'ala ya bamu ladan sa abinda muka kuskure kuma muna roƙon sa subhanahu wata'ala ya yafe mana karancin sanin mu ne da kuma fisga shedan kuma muna roƙon sa subhanahu wata'ala ya sa muna yi ne don neman yardar sa waɗanda kafofin su suka zame muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dawo da su wato kan hanya mu kuma da muke ganin akan hanyar muke muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan wato hanya a bisa koyarwar manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya arzuta mu wato da kalmatul shahada a yayin wato mutuwar mu yasa aljanna ita ce makomar mu da mu da iyayen mu da kakannin mu da zuriyar mu gabaki daya ya raba mu da walhalu da tashin hankali na farfajiyar filin tashin alkiyama da kuma firkici wato na cikin kabari duk wani mai bukatu na alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya masa in ba alkhairi bane bai canja masa da abin da yake shine mafi alkhairi Allah abin da arnan yamman nan suke fuskanto mu da shi ya Allah ya ubangiji Allah ka kare mu daga makircin su ya Allah ya ubangiji Allah ka sa makircin su wato ya koma kansu Allah kar ka ba su ikon wato tunkaro mu ya Allah ya ubangiji saboda fitina ne in ta zo ba a san mi ba wato ba a san wato in an san mafarinta ba a san mi karshen ta ba shi yasa Allah ya ce wattaqu fitnatan allazi la tasibanna allazina minkum zalamu minkum wato kasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana maganin su duk wanda ya gayyato su ma ya Allah ya ubangiji Allah ya maida wato makircin su wato mi kansa ya Allah ya ubangiji ya Allah ya ubangiji ka tabbatar da musulunci da musulmai a cikin wannan kasar tamu ka daukaka musulunci da musulmai ya Allah ya ubangiji Allah ka sa mana harshashin wato musulunci a cikin zukatanmu da mu da zuriyar mu gabaki ɗayan mu ya Allah ya ubangiji ka mana maganin duk wani mai nufin mu da sharri ya Allah ya ubangiji Allah alfanin da muka samu a gonar mu Allah ka sanya masa albarka Allah ma'aikatan cikin mu Allah ka sa musu albarka a cikin aikin su ka sa su gama lafiya ya Allah ya ubangiji Allah waɗannan kamfanoni da ake kaiwa mutane wai ana cewa wai a can za su tara kuɗin su na kwanto ya Allah ya ubangiji in alkhairi ne Allah ka tabbatar Allah in ba alkhairi bane ba kuma Allah ka wargazar da abin ya Allah ya ubangiji Allah in alkhairi ne a gare mu Allah ka tabbatar mana in ba alkhairi bane ba Allah ka wargazar da abin ya Allah ya ubangiji ɗan kasuwan cikin mu ya Allah ya ubangiji Allah ka kara musu albarka a kasuwan